abubuwan da suke faruwa a kwallon kafa musamman a Ingila yanzu inda hankali ya karkata ta bangaren Manchester United yanda suka sallami kocin su suka kawo wani mai horarwa ko suke shirin kawo mai horarwa Jose Mourinho yau din nan talata in Allah ya kai mu wakilin Jose Mourinho wanda zai taso daga kasar China zai taho Ingila domin tattaunawa da jagororin ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United don fidda matsaya dawowar Mourinho zuwa ga Manchester. A wani bangaren kuma Mourinho ya ce lalle yana kokarin ya jawo Rangnick don su tafi tare a Manchester United sai dai zai yi kokarin canja masa wajen zama ba zai bar shi a mataimakin mai horarwa ba sai dai yana da ranarsa ta wajen yadda zai taimaka masa a fannin kwallon kafa. A nan Ingila kuma gasar da aka gama na Premier na wannan shekara ta 2016 jadawali ya fitar da kwararru wa'inda suka fi kowa jefa kwallaye a raga na wannan shekara. Wanda ya fi kowa jefa kwallo a raga shine Harry Kane dan Tottenham wanda ya jefa kwallo 25 sai James Barry dan Leicester wanda ya jefa kwallo 24 a raga sai Sergio Aguero dan Man City wanda ya jefa kwallo 24 bangaren Aston Villa kuwa Aston Villa suna kokarin dawo da tsohon kocin Manchester United David Moyes wanda suka kawo sunayensu a jerin sunayen masu jagorancin ƙungiyar da suke son kawowa wannan shekara a ciki wanda suka kawo da akwai Emmanuel Pellegrini tsohon mai koyarwa a Manchester City wanda ya bari kwanan nan sai Frank De Boer tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Germany wanda duk suna ɗaya daga cikin wanda suke ƙoƙarin kawo shi. Manchester United kuma Gary Neville da Frankie suna yunƙurin da yiwuwar dawowa cikin jagorori na Manchester ganin an kawo Mourinho wannan ƙungiyar don taimaka masa ci gaban wasan ƙwallon ƙafa a nan Ingila. Kaɗan kenan daga labaranmu na yanzu.